da yake jawabin bude taron mai amsar baki kuma shugaban taro Nana Akufo-Addo ya bayyana cewa taron ba wai kawai zai tantance da kuma gano kalubalen tsaro dake fuskantar yankin yammacin Afirka bane kawai haka kuma zai fitar da hanyoyin warware su.
The West Africa continues to suffer from the effects of the scourge of terrorism and violent extremism.
Yammacin Afirka na ci gaba da fama da matsalar ta'addanci da tsauraran ra'ayi wanda yake yaduwa cikin sauri a duk fadin yankin. A yau kungiyoyin ƴan ta'adda sun samu ƙwarin gwiwa sakamakon nasarar da suka samu a yankin kuma yanzu suna neman sabbin hanyoyin faɗaɗa ayyukansu ci gaban da ya janyo taɓarɓarewar yankin Sahel zuwa gabar tekun yammacin Afirka. Hare-hare sun ƙaru cikin shekaru 10 da suka gabata a yankin duk da kokarin da ake na yaki da masu tayar da ƙayar baya. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, rikicin ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba sama da miliyan 2,700 muhallinsu a faɗin yankin Sahel. Haka kuma sama da mutane miliyan 30 a yankin Sahel za su buƙaci taimakon ceto da kariya a shekarar 2022, kusan miliyan 2 fiye da na shekarar da ta gabata. Jihohin da ke gabar teku irin su Benin da Togo suna fuskantar ƙaruwar hare-hare a shekarun baya-bayan nan. Right Honorable James Hippie, ministan sojan ƙasar Burtaniya a nasa ɓangaren ya ce, shirye suke su taimaka ta kowace hanya da za su iya, sai dai.
Over the last 25 years, the West has directly intervened to try to resolve issues in Afghanistan, in Iraq, and indeed here in West Africa.
A cikin shekaru 25 da suka gabata, ƙasashen yamma suna ƙoƙarin warware matsalar a Afghanistan, a Iraki, da ma nan yammacin Afirka. Ba ni da tabbacin mun yi nasara, dalili ko shi ne ba mu ne amsar matsalolinku ba, kuna da amsa, kuna da mafita, kuma kuna da tsari. Ya ce ƙasarsa da sauran ƙasashen yammacin duniya za su ci gaba da kasancewa ƙawaye da abokan hulɗa da ƙasashen yammacin Afirka wajen yaƙi da ta'addanci da tsaurin ra'ayi. Wannan ra'ayin ya dace da Na'irbar Ibrahim, masani a kan tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa.
Tunga lokaci ne ECOWAS African Union duka a zuwa da su yi coordination kan da dai a samu matasa na yi a samu good governance a iya kuma a yi eradicating talauci da sauransu a ba mutane dama na neman ilimi sannan addinai da suka bambanta wurin fahimtar cancanta na lahira da kuma zamantakewa na duniya su iya suna interfaith dialogue sannan cikin addini ma da kansa irin bambancin akida da sauransu a iya ana magance su kar wani abinmu da wani zai fada akan mimbari da sauransu ya bar matasa su yunkura su doke makamai a yi magana da mutane a zauna da su a yi a fahimci juna na ga wannan ne ya kamata a karfafa.
A wani labari da ke alaka da wannan, gwamnatin Ghana ta musanta rahotannin da ke cewa ana kawo dakaru na musamman daga ƙasar Burtaniya zuwa ƙasar Ghana domin taimakawa yaƙi da ta'addanci. Wani rahoto da jaridar Telegraph ta ƙasar Burtaniya ta fitar ya nuna cewa Burtaniya na tattaunawa da Ghana domin aikewa da dakaru na musamman cikin ƙasar bayan an tilasta mata janye ɗaukacin dakarunta na kiyaye zaman lafiya daga Mali. Jawabin da ma'aikatar ƙasashen waje na Ghana ta fitar na cewa gwamnatin Ghana na son bayyana cewa labarin da ya shafi dakarun Burtaniya na musamman ba gaskiya ba ne. Ghana ko wani memba na Accra Initiative bai tattauna da abokan hulɗa kan wannan buƙatar ba, domin haka gwamnati ba ta da wata yarjejeniya da ƙasar Burtaniya ta aike da dakarunta zuwa ƙasar. Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.